Usman ina kace Usman ne ce to wallahi ka ga wani nan wanda yake ka zama wallahi ke tace Usman tun da ni ya buri ne wallahi ya ga masa ya suce ya ka ya ga masa ya kamna ta Usman Usman wanka da ka gani wallahi shi na wanda ya sayi da soyayya ta shekara 8 sun yi shekara 8 wallahi suna soyayya da budurwa ta kai wallahi irin masu kuɗin nan sun ka ta wato ce wallahi san yarinya gashi kai amma ya to wallahi zai ba shi sabon mashin da 200,000 naka ko wallahi bai bari kai ne kulle bai ce ato wallahi dai shigo da su shi ya rabu da ita ni ce ato wallahi Usman mutumin gashe yana da kyon kai dan wallahi inda bai ya ka ba tayi mai wani shuri da kawa wallahi sai dai ka ji ana lakamtu summa lakamtu lakamtu summa a'udhu billahi ma Usman da bai yadda kai ne kulle ba dan wallahi irin inda ire-iren kuna mai yin soyayya ya ce a wai kamnar ta kai ita ce wallahi wallahi ba ta so ne mai kuɗin nan ta kaso kaga ko ya tashi tutar babu ya 20 Usman in wadi ma magana gaskiya wallahi yarinya ko tare an kaiye ku iyaka kamna da son juna a ce lokaci guda time guda an kaiye ku sabida soyayya wallahi Usman in shekara 100 ku kai tare in dai ka ji wani ya ce zai baka wani abu ka rabu da ita wallahi in dai mai kudi na Usman an sa a wuce wurin dan wallahi in baka an sa ba ita tana an sa ta baka cikin tutar babu ga bakin ciki ga talauci.